ta hanyar wata takardar da aka aike a ranar Alhamis din da ta gabata ne hukumomi suka sanar da Dr. Dille Ismuha cewa sun dakatar da aikin kwantaragin da take yi wa sashen kula da masu cutar daji a asibitin Yamai.
Shekara 2010 na fara aikin Zanjiyar. Ji an ka kire ni, an ka bani takarda. Kuma sallah ce na da nake aiki, sun ka bani takarda, sun ka ce taimakon da nake ma gwamnati sun ka hana ni, sun ka ce da ƙara zuwa hospital da ƙara aiki. Wannan masu aikin na mu biyu ne cikin Nijar. Watan da kowa yake doka don a taimaka ma ƙasa, shine mu ake doka don a hana likitoci.
Raba hankali tsakanin asibitin gwamnati da kungiyar SOS Cancer wacce Dr. Dille Ismuha ke shugabanta, ita ce hujjar da aka bayar wajen dakatar da ita daga wannan asibiti. Sai dai a cewar ta, tonan asirin da ta yi wa masu lullunka kuɗaɗen fitar da marasa lafiya zuwa ƙasashen waje ne yake mafarin wannan mataki.
Mun ga da matan da ake ma aiki, in an aike su ƙasashen waje a musu maganin da bamu da Nijar, sai ana sa kuɗi da yawa inda bai kamata ba. Da mun kai maganar nan, akwai wanda ba su daɗin shi ba. To magana take, in kana bin gaskiya ba don kowa shi daɗi ba ne, don dai kana yi saboda Allah da saboda alƙawari da ka ɗauka cikin aikinka. Mun ga da a yi ma mace guda aiki, gara a yi ma mace huɗu aiki, tunda uku na mutuwa ga shi in ba a masa aikin ba.
Ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi wanne na aikawa saƙon tet bai bani amsa ba, haka kuma na kira wayarsa tana kuka bai ɗauka ba, a yayin da ƙungiyar ƙwararrun likitoci a nata ɓangare ke gudanar da taron gaugawa don duba ta inda za ta ɓullo wannan sabon al'amari da ke ci gaba da ɗaukar hankalin masu amfani da kafafen sada zumunta irin su jami'in kare haƙƙin ɗan adam Abdu Alhashi Idi.
Na wannan abin mun ɗauke shi kamar hujjar musa don kar gobe wani ma'aikaci in ya ga ana ba kyau ya faɗi. Shi ko dole ne ya kamata, ai ƙasa ce ake ma aiki ba mutum bane ake ma aiki. In mutum ya samu guri yake tabar gaza ya kamata a hodi abin da yake ba da kyau. Kenan jinjina mata ya kamata a yi, kuma a ƙara mata girma don sauran ma'aikata su ma su yi kamar ita. Sai a tsaye da wannan abubuwa, tabar gaza da ma'aikata suke yi a tsaye da su. Shi minista mai kula da likita ya san muhimmancin aikin da take, kuma ya san mutanen da take ma.
A watan da ya gabata ne Dr. Dille Ismuha a hirarta da wata tashar talabijin mai zaman kanta ta bayyana damuwa akan yadda wasu jami'ai a ma'aikatar kiwon lafiya ke fakewa da tsarin aika masu fama da cutar kansa zuwa waje don fitar da makudan kuɗaɗe daga aljihun gwamnati. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.